So guys, it was in the morning. Aka kira ni zuwa Lagos zan je wani interview da kuma campaign. Look at my face in the flight. I don't like it anymore. Here is the sky so beautiful. So within minute we just arrived to Lagos State, heading to the campaign and interview for the company. So na duba na gani ni sai na hango ni kafin na shiga. Ina shiga so the party started. Within minutes sai naji an kira ni ana kira ni a'a sai naga ashe babban yaya ma was invited to this close up company. Muna zuwa to sai muka dan caccabke aka dan yi hotuna sauran su. Duba wanda nake sai naga a Nigerian content creators ne gaba ɗaya da actors aka kira fa. Ina dubawa sai naga Speedy mai gudu, Popular Speedy, naga Sean Comes, we take the selfie with him, naga wannan shi ma we take the selfie. So within that naje na cafke da AB na muka ci gaba da hirar mu da sauran su. Ana nan sai aka fara kira mu zo mu fara hoto mai murmushi. Kun gane na ina hoto mai murmushi. To kowa yana daukan selfie da dai sauran su, ni ma ana gwada mai da zan yi hotuna da ni da babban yaya. So here we are heading to their factory. Look at my face. So another malikita. So kowa we dress different things. Everyone dress in different things. Aka abuwa dai within minute aka gama duk abin da za a gama, ni dai na hanyar gida.